أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله مجد الله تبارك وتعالى da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna 4 ga watan Muharram hijira nan ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443. A ci gaba da karatu da muke a wannan littafi mai albarka na Ummatul Ahkam min kalami Khairul Anam. Muna cikin kitabun nikahi. A karatun da ya gabata mun yi magana hadisan da muka karanta wanda suke magana akan aure da yanda za a nemi aure din, da kuma maganan nikahu shigar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi, sannan da auren mutu'a wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya haramta wannan aure, da neman izini cikin auren budurwa ko kuma bazawara, sannan kuma da wanda aka sake ta saki uku ba zai yi ta koma wajen mijinta ba sai ta yi wani aure, ta samu da wani mijin kafin ta aure shi. A waɗannan hadisai duka kuma gangaro zuwa ga hadisin da yake magana akan wato tsari, cewar mata musulunci bai yarda da su yi ta shiga duk inda suka ga dama ba, sannan kuma mazaje su san da irin madan za su yi alaka, kada ya zama akwai alakokin da wato bai dace a yi ba, ya zama ana keɓancewa da su. Idan mace ba muharramarka ba ce, in muharramarka ce kake da damar da zaka keɓance da ita kai kowane irin ganawa da ita, amma wacce ta zama wanda ba muharramarka ba, to ana so mutum ya kiyaye cikin aikata wannan. Wanda yau insha Allah za mu tashi akan babin da yake magana akan sadaki. Nau'i na biyu kenan bayan an yi maganan aure. To a cikin wato sharuɗa da suke tabbatar da auren nan akwai maganan sadaki a ciki. Wannan babin da zamu karanta zai mana magana akan sadaki. Babu sadaq. Ana Anas bin Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataka safiyata wa ja'ala itkaha sadaqaha. Ana Anas bin Malik radiyallahu anhu, daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataka safiyata, cewa annabi tsiyara mai Allah su tabbata a gare shi ya yanta sayyidatina safiya, wa ja'ala itkaha sadaqaha, sannan ya sanya ƴan tatan nan shine zama matsayin sadakinta. Wannan hadisi an samu shi daga sayyidina Anas bin Malik, wanda yake faɗa mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanta sayyidina Safiya. To shi dai sadaki, kamar yadda aka sani, shine Alkur'ani ya ce wa atu nisa sadaqatihinna nihila, wato mata ku ba su sadaki a matsayin kyauta, wanda za wani abu da za ku ba su saboda ya tabbatar da an yi aure din. To saboda haka Allah ya tsara. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce auren da yafi albarka a cikin wani hadisi, cewa shine wanda aka kaffafa masa sadaki, wato wanda ba tsawwala sadaki a cikin wannan aure din ba. To saboda haka, sannan kuma a wajen malamin fiqihu, shi sadaki ba shi da iyaka. Wato ba za a ce zuwa kaza, in ya wuce kaza ba za a karba ba, amma mazhabin Imam Malik sun tafi akan cewar sai abin da ya kai rubu dinar shine ake ba da shi a matsayin sadaki, wanda na gani bana sun fitar da rubu dinar din ya kai kusan naira 23 ma suka ci, wanda shine mafi karancin sadaki. To wannan yanayin kudin da muke amfani da shi, da irin darajar kudin da man shi ake dubawa, sai a sayi dinarin da shi a gani nawa ne kimar za ta kama. To banan nan sun ce haka kusan naira 23. To wannan hadisi sai na Safiya, wata mace ce wanda Safiyatu bintul Hay ita babanta basarake ne kuma mijinta ma basarake ne. To aka yaki babanta, sannan aka zo aka yi gazo to Khaibar aka kashe mijinta. To shikenan sai zama ita tana cikin wadanda aka diba matsayin ganima, ta dawo cikin ganimomin da aka samu an mai da su bayi kenan. To da aka yi rabo sai zama diyatul kalbi shi ya samu, shi ya same ta a cikin rabonsa ita wannan mata. To ita tunda take a cikin sarauta take kullum, tana cikin gida, gidansu gidan sarauta ne, gidan masu mulki ne, sannan mijinta ma haka. To yanzu an zo an ce ta zama baiwa gaba ɗaya ma, ta dawo ƙarƙashin wani. To Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya duba wannan yanayin da ta fada ciki, sai ya ce to kai dihiyatu wannan na karɓe ta, na karɓe ta, ba za ta zauna a matsayin baiwa a wajenka ba, an canja maka da wani abu, sai aka ɗauko wani abu sai aka bashi sai aka karɓe ta saboda madadinta, saboda ba a so ta zauna a cikin kaskanci, saboda shi musulunci kullum shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana duba abin da zai jawo mutane su musulunta ne, da kuma iya mu'amala, da kuma sauƙaƙa yanayin da mutum ya samu kansa a ciki. Tana cikin gidan mulki, tana cikin gidan mijinta, to yau gashi duk ta rasa komi, ta dawo baiwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karɓe ta, ta dawo baiwa a ƙarƙashinsa. To da ta dawo ƙarƙashinsa sai ya ce mata zan yi ƴantaki, ɗan takin da zan yi nan kuma shi ne sadakinki. Wato ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƴanta ta, bayan ƴancin nan da ya ƴanta ta, kaga bai aure ta matsayin baiwa ba, ya ce zan aure ki, sannan bayan zan aure ki auren naki shi ne sadakinki, na ƴanta ki ƴancin da na baki cewar kin dawo ƴa, to shi ne wannan sadaki, shi ne sadakinki. Bai aure ta baiwa ba. To aka ce anan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mata wato yadda Allah ya yota nan, dai haka za ta zauna yanzu ba. Ta auri mazaje a mijinta mai wato shugaba ne, jagora ne, mai sarauta ne, to ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi Annabi Allah ne gaba daya, zai zama shine a matsayin mijinta. To sannan malamai sun yi magana anan cewa to me matsayin ƴantawa ya zama sadaki, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin wannan hadisi yace ya ƴanta ta, ƴancin nan da ya bata ta dawo ƴa shine sadakinta. To malaman wasu daga ciki suka ce wannan ya keɓance Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam banda dukkan sauran mutane, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya bashi wannan dama din. A cikin abun da ya shafi maganar aure akwai abun da yake banci Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai keɓanci saura ba, wanda saura bai keɓance su ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya auren mace ba sadaki, ba waliyai, ba shaidu, ba komi, ya ce kin zama matata shikenan kuma ta zama. Amma wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai yake banta. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana duk macen da ya gani yace yana son ta, to shikenan ta zauna, ko matar wani ne zai sake ta kuwa a lokacin. Eh, zai sake ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai wannan ba, amma Allah ya bashi wannan dama din. Ko matar wani ne ya ganta yace to wannan matar tana so ta zama matata, to shikenan an gama. To wannan yanayin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan dama akan maganar aure ba irin na sauran mutane bane ba. Sannan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai auri baiwa ba, shi kuma ba zai auri baiwa ba. Sannan zai auri mace ko guda nawa ne shi, amma mu an kayyade mana aka ce ga iya matan da za mu yi, ɗaya ne ko biyu ko uku ko huɗu. Amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi daman da zai auri duk matan da yake so ya aura, saboda haka shi sai ya auri mata tara, wanda ya mutu ya bari kenan, wanda ya yi wafati ya basu guda tara. To saboda haka wannan malamai suka ce ya keɓance Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Kar yanzu kana da baiwa ka ce to na ƴanta ki kuma shine sadakinki, saboda haka kin dawo matata. To wannan bai keɓanci sauran mutane ba. Jamhur na malamai suka tafi akan cewar ya keɓanci Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'athu imra'atun faqalat inni wahabtu nafsi laka فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجينيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها faƙala ma indi illa izari haza. Faƙala sallallahu alaihi wasallam ina ataita ha izaraka jalasta wala izara laka faltamis ghayra haza. Qala ma ajid. Qala faltamis walau khataman min hadidin faltamasa falam yajid shay'an. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ma'aka shay'un min alquran. Qala na'am. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwajtukaha bima ma'aka min alquran. An sahal bin sa'd as-sa'idi radiyallahu an daga sahal dan sa'd as-sa'idi Allah ya dade shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'atuhu imra'atun cewa annabi tsaya da mace Allah su tabbata a gare shi wace wata mace ta zo wajen sa. Faqala sai tace inni wahabtu nafsi laka na ba da kyautar kaina a kai na baka kyautar kaina. Faqamat tawilan sai ta tsaya a tsaye ta dade tana tsaye. Faqala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah zawwijniha ka aurar min da ita illam yakul laka biya hajatun idan kan idan baka da bukata zuwa a gare ta. Faqala sai yace hal indaka min shay'in tusaddiquha shin kana da wani abu da zaka bata a matsayin sadaki. Faqala sai yace ma indi illa izari banni da komai sai wannan mayafin nawa. Illa izari haza banni da komai sai wannan mayafin nawa. Faqala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya yace Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yace ina taitaha izaraka jalasta wala izara laka idan ka bata wannan izarin naka to zaka zauna wato idan ka bata wannan mayafin naka to zaka zauna kenan kai baka da mayafi. Faltamis ghayra hadha ka nemo wani abu ba wannan ba. Qala sai yace ma ajidu ban samu ba. Qala faltamis walau kataman min hadidin yace to ka nemo koda bakin koda zobe ne na bakin karfe. Faltamasa falam yajid shay'an sai je nema bai samu komai ba. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi zara mai Allah subhanahu wa ta'ala yace hal ma aka shay'un min alquran shin a gare ka kana da wani abu na daga alqurani. Qala na'am sai yace eh. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi zara mai Allah subhanahu wa ta'ala yace zawwajtukaha bima ma aka min alquran na aurar maka da ita da abin da yake gare ka na daga alqurani. To wannan hadisin an samo shi daga Sahal bin Sa'd as-Sa'idi Allah ya dade shi yace wata mace ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama. To malamai sun ce wannan mata an yi sabani akan ta wace mace ce sun ce ummu sharikin ne sunanta. Wasu kuma sun ce guzayyatu ko guzailatu shine sunan matar. To ita ne ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta ce inni wahabtu nafsi laka na ba da kaina a gare ka na ba da kyautar kaina a gare ka. To da taba da haka faqamat tawilan sai ta zauna ta dauki lokaci a tsaye tsawon lokaci tana tsaye. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi magana ba bai ci komai ba. Anan malamai suka ce wannan wani abu ne da ake gani na halin kirki na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mace ta zo ta ce ta ba da kanta a gare shi amma bai ce komai ba ta tsaya a tsaye yayin shiru bai ce a'a ba bai ce ba. Sannan aka ce daga nan ake gane cewa an baka kyautan abu sai ka karba ne tukunne tabbatar da ka yarda da abin da aka baka kyautan sa. Idan baka karba ba to shikenan wato baka karbi kyautan da aka maka ba kenan. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayin shiru matan nan tana tsaye bai ce a'a kai bana son wannan kyautan je ki bai magana ba sai ya shiru. Kaga yana da damar da zai ce a'a ni ban da bukata zuwa gare ki ki je kawai amma sai ya shiru bai ce komai ba. To dai wannan shiru sai wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci wani abu sai ya ce ya ma'aikin Allah ka aurar mun da ita mana idan baka da bukata zuwa gare ta. Wato ma'ana idan baka bukata zuwa gare ta to ni ina da bukata ya rasulullahi ka aurar mun da ita. To dai ba da haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa hal indaka min shay'in tusaddiquha kana da wani abu da zaka bata a matsayin sadaki.
to kaga wannan yana ƙara nuna cewa shi sadaki yana cikin sharadi ne na aure da amma dole sai da sadaki la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidaini adlayn babu aure sai da wali da shahidu guda biyu sannan da kuma sadaki sai ne sallallahu alaihi wasallam yace kana da wani abin da zaka bata a matsayin sadaki to shikenan sai yace ban ni da komai ni sai wannan mai abin nawa da ke jiki na shi kare nake da shi wannan mai abin ne kawai nake da shi ba san ban ni da komai sai ne sallallahu alaihi wasallam yace masa idan na bata wannan mai abin naka kai zaka zauna baka da mai abin zaka zauna kuma mai abin baka da shi saboda ka je ka nemo wani abu da za a yi wannan da za a rike shi a matsayin sadaki sai je ya gama ya dawo ya ce bai samu komai ba ma ajidu ban samu komai ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka je ka nemo ko da zobe ne na bakin karfe ka je ka nemo ka kawo sai ya tafi je ya ta nema sannan falami ji shi bai samu komai ba har yanzu bai samu komai bai sake dawo ya rasulullah ban samu komai ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kana da wani abu na daga alqur'ani sai ya ce eh yana da shi a wani ruwaya na hadisin sun kawo cewa ya ce yana da ayoyi guda 20 na farkon suratul baqara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to ka je ka koyar da ita wannan ayoyin su ne sadakinka su ne a matsayin sadaki zawajtuka ha bima ma'aka min alquran na aurar maka da ita da abin da yake gare ka na daga alqur'ani to a cikin wannan hadisi akwai abubuwa da dama wanda ya kamata a lura da su na farko dai shine a ba mutum kyauta idan aka ba mutum kyauta to idan ya karba ne yake tabbatar da kyautan nan ta zama kyauta ta karbu kyautan idan bai karba ba to wannan kyautan bata zama kyauta ba kenan to sannan shin ana da damar da za a ba mutum kyauta in an ba shi kyauta musamman mace da zo ta ce shikenan na gani na baka kaina ko a baka kyautan mace shikenan ta zauna ba tare da an yi komai ba to wannan Allah yana gaya mana cewa ya ayyuhan nabiyyu inna ahalla laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayk wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahaba nafsaha lin nabiyyi narada an nabiyyu wan yastankiha khalisan laka min dunil mu'minin to nan ne muhalli shahid din mu cewa in arada an nabiyyu an yastankiha khalisan laka min dunil mu'minin yawa cewa idan mace wa imra'atan mu'minatan idan wace mace mu'mina ta zo ta in wahabat nafsa halin nabi in ta kawo kanta tace ya rasulullah gani na baka kaina ne to in arada an nabi an yasankiya idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga dama yana so zai aure ta shikenan ta zama ta sa daga lokacin yana sawa a ransa cewa kawai yana son ta da sunan ta zama mata shikenan ta zama mata amma khalisatan laka min dunil mu'mini wannan kai yake banta ya rasulullah banda sauran mu'mini saura kan yanayin auren su yana nan kada alimna alim ba farna alim min zawajin wa walaka taimanu an gaya musu yanda za su yi aure ga yanda za su yi amma kai ya rasulullah tsari sha'anin aurenka abinda zaka aura ya fita daban da na sauran mutane ba irin nasu bane ba to haka ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama da a lokacin ya ce shikenan ya karba shikenan ta zama matarsa amma saboda halin kirki na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi shiru bai ce mata a'a ba bai ce mata eh ba sai wani ya fahimci cewar eh lallai kamar annabi sallallahu alaihi wasallam bashi da bukata zuwa ga wannan matar sai ce ya rasulullahi idan babu bukata ni a bani ita to saboda an maka sharadin maganar sadaki aure ba a yiwa sai da sadaki sai aka ce masa to kana da wani abu ne da zaka bata matsayin sadaki sai ce bashi da shi sai izarin sa kamar da muka karanta yace kawai mayafin ne yake da shi aka ce je ya nemo yaje ya nema ya nema bai samu ba aka ce yaje ya nemo ko da zobe ne da bakin karfe to malamai sun yi magana anan sosai shin zobe na bakin karfen nan ya kai ayi sadaki da shi
ko bai kai ba
kimarsa ya kai sadaki ko bai kai ba to amma nan ma malaman suka ce to in ga duba ai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace ya kawo zobe na bakin karfe zaka samu daman kawai ana so ya kawo wani abu ne ya kawo wani abu ne wanda za a nuna shi a matsayin sadaki ba dole sai ya kai ba to shikenan yaje ya zaga bai samu ko wannan zobe na bakin karfen ba sai aka ce yana da wani abu ne daga alqur'ani abun da ya iya na qur'ani yace akwai sai aka ce to yaje ya koyar da ita abun da ya iya na qur'ani shine a matsayin sadaki to tambayar da take nan shin yanzu kai ma idan ka ga mace zaka aure ta babu sadaki ka iya wasu ayoyi zaka koyar da ita wannan ayoyin shikenan sun zauna a matsayin sadakinta ko yaya to wannan shine abun da ake so a gane ana to anan malamai sun yi magana jamhur dai sun tafi akan cewa ba zai yiwu ba ba zai yiwu ka karantar da ita wasu ayoyi da ka iya shikenan wannan shine sadaki ba amma akwai wasu kuma malaman da suka ce zai yiwu ai gashi nan dalilin su wannan hadisin da muke karantawa yanzu cewar gashi nan an ce je koya mata qur'ani in ta iya shine sadaki to kamar yadda muka faɗa cewar jamhur sun ce ba za a karbi hakan ba suka ce wannan ya keɓance annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam shi ne ya keɓance shi ya zama ya keɓance annabi sallallahu alaihi wasallama akan haka imamu Malik dai yana tafiya cikin haka da imamu Shafi'i da imamu Abu Hanifa duk suna da wannan fahimta din sannan akwai kuma malaman da su kuma suka ce a mutum dai zai iya aurenta akan haka duk da akwai wani hadisin da suke aka kawo duk da akwai magana cikinsa cewar ba a karɓan lada akan Qur'ani duk da malamai sun yi tawili akan wannan hadisin wasu sun kawo cewar ai akwai abubuwan da suka faru wanda yana gwada cewar ai daman amfani ake nema sadaki amfani ne da shi saboda haka ka ba da amfani ka koyar da ita ta koya to saboda haka ta koya shikenan wani abu da ka koya mata ya zama ka bata amfani kenan shi ma kuma da mun kudin ka bata na sadakin ma amfanin za a yi da shi to amma dai jamhur sun tafi akan cewa ba za a yi ba za a ba da sadaki ne ba za a ce mutum za a koyar da shi alqur'ani shikenan ba duk da wanda suke kafa hujja da cewar za a yi qur'ani zai zama a matsayin hujja suka ce an yi an duba annabi Musa alaihi salam lokacin da ya je shi ƴan mata guda biyu ko ya hadu da su a wajen rijiya ya ɗiba musu ruwa suka tafi gida da suka tafi gida mahaifinsu suka gaya wa mahaifinsu gashi kamar yadda yake a cikin suratul qasas sai uban ya ce mahaifin nasu annabi Shu'aib kenan ki dawo ki kira mana shi aka dawo aka kira annabi Musa ya je da ya je shi sai ɗaya take cewa baba wannan ya kamata ka ɗauke shi a matsayin mai maka aiki a gidan nan saboda ya iya aiki an rufe rijiya da aka rufe rijiyar sai an haɗa mutane kafin su ɗaga wannan dutsen da ake ɗorawa kan rijiyar amma shi annabi Musa alaihi salam tashi ɗaya kawai ya sa hannunsa ya ɗage ya ɗiba musu ruwan suka sha da dabbobinsu ya koma gida sai ta ga cewa lallai yana da ƙarfi an ɗauke shi aiki a gidansu zai iya yin aikin da kyau ya batista ajir inna khayra man istajarta al-qawiyyu al-amin wannan mutumin yana da aminci kuma yana da ƙarfi kaga bai ce zai mana komai ba ya taimake mu ya mana kaza kaza saboda ka ɗauke shi sai mahaifin ya gane abin da take nufi sai yake gaya masa cewa inni uridu an unki haka idabna tayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in atmamta asharan fa min indik cewar ina so zan aurar maka daga ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu amma sharadi sadakin shine zaka min aiki na shekara takwas noma da kiwo zaka min na shekara takwas in kai ka gama sai shikenan shine abun da ai kaga amfani zai bar amfani ne ai ba kudin zai bar ba karfin sa ake so sannan fa ina tamamta asharan fa min indik idan ka cika shekara 10 kan madalla haka ake so baki ba amma dai shekara 8 shine shekarun ka na aiki wanda in kai
shikenan sadakin ka kenan sannan wa ma uridu ana shuka alik ba wai ina son wato wahalar da kai bane ba annabi Musa alayhi salam ya karba yayi shekara 10 malami suka ce shekara 10 yayi yana aiki shi yasa qur'ani yace falam ma qada Musa al ajala yayin da annabi Musa ya gama ajalin da aka saka masa nan na wannan wato aikin da zai yi a matsayin salakin to wasu malaman suka ce to nan yayin da ya sadu da matar ne bai sadu da matar ba sai da yayi shekara 8 din nan yana wannan aiki ko shekara 10 kafin ya sadu da ita to wanda suke gaba hujja da cewa za a rike ka ba mutum amfani a matsayin sadaki ba kudi ba suka ce wannan yana daya daga cikin hujjojin su ai gashi na abin da ya faru to amma dai kamar yadda muka ce jamhur sun tafi akan cewa ba za a yi haka din ba sai dai an ba da sadaki an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Abdurrahman bin Auf wa alayhi rad'un za'faran فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيب فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها قال وزن نوات من ذهب وزن نوات من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أو لم ولو بشاتي نعم أنا أنس بن مالك رضي الله عنه daga sayyidina Anas bin Malik Allah ya gara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a Abdurrahman bin Auf cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya ga Abdurrahman dan Auf wa alaihi rad'un za'faran a tare da shi akwai wani alama na turaren za'fara fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yace masa mahayyab ya lamarin ka yake me ya same ka fa qala sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah tazawwajtu mar'atan na aure wata nayi aure ne na aure wata mata ne fa qala sai yace masa ma asdaqtuha mi ka bata matsayin saraki qala sai yace wazna nawatin min zahabi na bata wato zinariya da ya kai sikelin dibino qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace barakallahu laka allah maka albarka aw lim walau bi shatin kai walima ko da ku ya nema to wannan hadisi an samu daga sayyidina Anas dan Malik Allah kara masa yadda ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdurrahman dan Auf Abdurrahman dan Auf dai ne daga cikin sabbin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai dukiyar nan wanda yana ɗaya daga cikin wanda aka musu albishir da aljanna tun daga duniya to ya kasance ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amma ga alaman turaren za'faran a jikinsa shi wannan turaren malamai suka ce turare ne wanda za a ganshi a jikinka in ka shafa din ba zai bace ba ko a fiskanka ko wani abu mai kama da wannan wanda mata ne suka fi amfani da shi ba a so namiji ya shafa irin wannan turaren na za'faran din saboda ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe wannan turare bai hau kansa ya ce kai wace ka shafa ba a'a sai ya ce masa mahayyam ma nasa shine mashanuk biya sha'anin ka yake ya na ganka da irin wannan turaren bai faru ka shafa wannan turaren a jikinka shi kuma sai ya bayani ya ce ya rasulullahi ai aure nayi nayi aure ne shi ya jawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to mi ka bata a matsayin sadaki sai ya ce wazna nawati wato na bata abun da an daura shi a sikeli a abun gwaji ya kai nauyin sikelin dibino da ake daurawa to nauyin sikelin dibino malamai sun ce a kamsa dirhamin ne dirhami guda biyar ne ya bata shine nauyin sikeli na dibino na kwandon dibino guda ɗaya an dora shi ya kai dirhami guda biyar to shi ya bata matsayin sadaki na daga zinariya amma ya dauka ya bata to anan malamai sun yi magana akan menene yake zama sadaki mazhaban da muke bi mazhaban Imam Malik suka ce ruku dinar
shine a matsayin sadaki shi yake bayarwa a matsayin sadaki sannan Imam Malik yace kuma shine haddin sata idan mutum ya saci abin da ya kai rubu dinar to za a yanke hannunsa amma abin da bai kai wannan ba abin da bai kai haka ba to ba za a yanke hannunsa ba sannan bai kai a matsayin sadaki ba a yanzu suka ce rubu dinar din naira 23 ne bana saboda kudin buyan da yake suka ce naira 23 ne da wasu yan kayi ba rike yan kayin ba suka ce shine ya kai matsayin dinarin da zai kai rubu dinar din tunda daman ana gwada kudin ne ana kimanta shi da dinarin yanayin yanda kudin ku yake yanayin yanda yanzu aka samu da sadakin kasa yake sosai mu ma mun sani tun bebe yana kasa sosai bai kama bai kai dubbai da yawa ba to yanzu ya wuce 20,000 ma gashi to sai abin da ya kai haka sai Imam Malik ya gina shi akan wannan yace sai ya kai haka duk da sauran mazahib suna da maganganu a ciki suna ganin cewar sai ya fi haka da sauransu amma dai daman shi sadaki ta kasa ne yake da iyaka ta sama kam bashi da iyaka duk da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce auren da ya fi albarka shine da aka yi tafifin sadaki a cikinsa wanda ba tsananta sadaki a ciki ba to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa barakallahu laka Allah ya yi maka albarka to anan malamai sun ce akwai hadisan da aka kawo ma wanda suka na wannan ruwayan wannan hadisi cewa idan ka samu mutumin da yi aure to ana suka masa wannan addu'a din Annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisin ya ce barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma bi khairin wato Allah ya maka albarka sannan Allah ya hada ku a cikin alheri da kai da wannan iyalin naka Allah ya kawo albarka cikin wannan aure saboda haka wannan addu'a ana so a yi a duk mutumin da yayi aure ana so a masa wannan addu'a din sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa aulim walau bishati kai walima koda da akuya ne to anan ma malamai sun yi magana da yawa a ciki cewar kai walima koda da akuya ne yana nuna cewa in kai walima da abun da bai kai akuya ba walimar bata wali bata zama walima ba kenan koya to anan malamai sun yi magana suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi auri mata guda biyu ya auri Asid na Safiya wanda mun karanta hadisin da zuwa nan mithul hayy lokacin da aka aure ta an yi walima amma ba a yanka akuya ba sannan da aka auri Asid na Zainab bintu Jahashin ita kuma an yanka akuya an yi baje-baje walimar ta biyar ciyarwar da aka yi to saboda haka an samu waɗannan yanayi guda biyu duka to amma in ka duba wanda ake magana da shi shine Sayyidina Abdurrahman bin Auf shi yake gaya a wannan hadisin kaga in ka duba shi na ce masa kai walima koda da akuya ne shi kam ai koda din ne a wajen sa akuya yawa so saboda haka ne sallallahu alaihi wasallam yayi wannan yanayi guda biyu duka yayi walima a auren Sayyidina Safiya da Abu Dubai bai yi da akuya ba sannan a auren Sayyidina Zainab bintu Jahshin kuma an yi walima sosai an yanka akuya to saboda haka idan mutum yana cikin yusru sosai yana cikin halin Allah ya wadata shi to ana so ya yanka akalla akuya yayi walima da shi ya gode wa Allah sannan idan kuma Allah bai wadata shi ba to shikenan sai yayi abincinsa ayi abinci a ci to wannan shine kenan abu na farko sannan abu na biyu shine akwai wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ana so mutum ya amsa gayyatan walima in aka gayyace shi duk da akwai hadisin da yake cewa sharu ta'ami ta'amul walima abincin da yafi sharri shine abincin walima saboda shi an fi so sai an gayyace ka kada zama gayyaso ne haka kawai ka je ka tsomu ciki a sai an gayyace ka sai ka je ka sannan malami sun yi magana da yawa anan cewar wajibi ne an gayyace ka amsa in an gayyace ka ba to wajibi ne ka amsa da amma kuma an ki ba gayyace ka ba kuma ka cusu nan kuma ba a saka ka ba in ba gayyace ka ba to shi wanda shi walima yana dama ma in ka zoce a malam ba gayyace ka ba ka je ka eh ba gayyace ka ba ba a saka ka ba sannan a cikin wancan hadisin da yake magana cewa sharu ta'amul walima ya kawo cewar ana gayyatan agniya ne a bar fukara wanda su ya kamata a ba su abincin su ci to ba su ake gayyata ba sai wanda dama koshe yake kawai su za ga koshe shu za ga gayyata yawanci to saboda haka ijabatu da'awa ne in aka gayyace ka ana so ka amsa kiran walima din ka je ka in ba gayyace ka ba kuma afi so ka hagu bulakar ka je sannan kuma a yaushe ake yin walima nan ma malamai sun yi magana da yawa a ciki yaushe ake yin walima yaushe ake yin walima din wasu sun gina akan wannan hadisin da muke karantawa yanzu cewa ai shi sai na Abdurrahman ibn Auf ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga alaman turaren angwanci a jikinsa yace masa yaya me ya same ka yace ai aure nayi sai yace to kaje kai walima ko da afiya ne saboda haka sai suka ce ana yin walima ne bayan an yi auren bayan an yi aure an sadu da iyalin ma sai a dawo sai a gode wa Allah sai a yi walima wasu malaman sai suka gina akan wannan suka ce to haka ne wasu kuma suka ce a ana yin walima ko da kafin a tare za a yi walima wato ma'ana ba an daura aure yanda dai ake yi yanzu al'adarmu yanda yake nan ba an yi daura aure a yi walima a ci abinci a gode wa Allah sannan wajen walima wajen cin abinci ne kawai ba yanzu yanda ake yi a yi ta wa'azi a yi ta menene ba shi ba ne ba wani wa'azi da za a ci abinci haka aka bi so kar a ja mutane abinda aka kawo su a ba su ci abinci su tashi sannan abu ne mai kyau mutum ya yi walima sai dai bai samu hali ba to bai zama dole a kansa ba na'am kitabu talaq wannan littafin zai mana magana akan saki an yi maganan aure an yi maganan sadaki yanzu kuma za a shiga magana akan saki mutum ya saki mace at-talaq saki a loga shi ne hallul wisaq shi ne a warware igiyar da aka daura abu an daure abu an daura aure yake jaro to a warware shi a loga shi ne wato a warware wannan aure din sannan a shari'a malaman suka ce shi ne warware igiyar da aka kulla aure da ita an kulla aure to a warware wannan auren shi ne saki sannan musulunci ya tsara sakin da yanda ake yin sa duka shi sa alqur'ani yake ga mana cewa at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf wa tasrihun bi ihsan cewa a cikin musulunci a wajen Allah saki kan guda biyu ne ake yi sannan daga nan kuma fa imsakun bi ma'ruf wa tasrihun bi ihsan shine ka rike matar da kyautatawa ku zauna lafiya kana kyautata mata yadda ya kamata ko kuma ka sake ta ka sallame ta nan ma da kyautatawa kuma ba in ka sake ta shikenan kuma abokiyar gabanka fitina ta faru ba haka bane ko ka sake ta zaka kyautata mata saboda haka sakin yake da maganganu a cikin sa yadda ya kamata a yi shi sannan akwai saki na sunna akwai kuma saki na bid'a wanda a sunna ga irin sakin da ake son mutum ya yi in zai saki mace ya zai yi wace hanya zai bi ya sake ta gashi nan sannan akwai sakin da kuma in yayi ba a so ya yi irin wannan sakin to wannan hadisan da zamu karanta yanzu dai insha Allah za su mana bayanin irin nau'in sake din an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya ha'idun fa zakara zalika Umar li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك عدة كما أمر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وانا حديث انسى مشهد عبد الله بن عمر الله كان مسيدا انه طلق امرأته سوى شياس كما تسى وهي حائض الحالي تنا حيلة فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai na Umar ya ga yawa annabi sai ya da mace Allah subhanahu wa ta'ala fataghayyada fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bakin ciki da haka summa qala sannan sai yace li yuraji'ha ya maida ita summa yumsikha ya rike ta hatta tatuhur har sai ta yi tsarki summa tahida sannan kuma du har sai ta yi haila fatatuhur sannan ta tsarkaka fa in badalahu an yutalliqha to idan ya bayyana a gare shi yana so ya sake ta fali yutalliqha tahira to ya sake ta tana cikin tsarki qabla an yamassaha kafin ya shafe ta fatilkal iddatu wannan ita ce idda kama amara Allahu azza wa jalla kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarni wa fi lafzin a cikin wani lafazi hatta tahida haidatan mustaqbalatan yace har sai ta yi haila haila wanda ta fuskanto ta siwa haidati allati tallaka hafiha ba hailar da ya sake ta a ciki ba wa fi lafzin har yanzu a cikin lafazi fa husibat min talaqiha za a irga wannan sakin daga cikin sakin ta wa raja'aha abdullahi kama amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai abdullahi ya dawo da ita kamar yadda annabi tsira da mace Allah subhanahu wa gare shi ya bada umurni to wannan hadisin an samu shi daga abdullahi dan uwar yace ya saki matarsa tana haila to sai na Umar ya zo ya ga wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai bakin ciki na wannan aiki da Abdullahi da Umar ya aikata na sakan matarsa tana haila to anan malaman sun yi magana akwai ruwayati na hadisin da yawa wani ruwayan hadisin nan yana cewa a cikin ruwayatin da suka kawo cewa sai na Umar ya ce wa Abdullahi ibn Umar wannan matar ta ka sake ta ka sake wannan matar shi Abdullahi dan Umar a wannan ruwayan hadisin yana cewa ina da matata ina son ta ina son matata sai babana ya ce in sake ta ya ce in sake ta ni ko ina son ta ya ce sai na zaga sai na je na samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na ce ya rasulullah babana fa ya ce in saki matata ni ko ina son matan nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ati abaka kai biyayya wa mahaifinka ya ce to da naji haka shikenan kawai sai na sake ta to da ya sake ta kuma ya sake ta ne tana haila sai shi sai na Umar kuma sai ya zo sai yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shi sai na Umar bai san cewar Abdullahi dan Umar ya zo ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewar gashi babana yana so in sake ta ko kuma yaya ba to duk da namanan duma malamai sun yi magana da yawa cewar to yaya maganan kuma mahaifi ya yi irin wannan umarnin za a bi ko ba za a bi ba to nan ma malamai sun yi magana da yawa a ciki sun ce za a duba ne a ga menene ya jawo watakila shi sai na Umar akwai wata matsala da ya duba na wannan dan nasa ya jawo ya bashi wannan umarnin a ciki da sauransu to shikenan sai ya zo sai yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya saki wannan matar amma tana haila suke ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bakin ciki yaji ya fusata na wannan abin da Abdullahi dan Umar yayi to anan ma malamai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya musu cewar kar ka saki matarka in tana haila ba shi sai na Umar shine yaji yake ji a ransa cewa kai anya yayi kuwa tana haila a sake ta saboda ka sai ya kawo magana yana zuwa kuma da ya faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bacin rai a ciki cewar ba haka ake yi ba saboda haka sai ya ce masa ya dawo da wannan matan ya dawo da ita sannan ya rike ta har sai ta yi tsarki ya dawo da ita ya rike ta har sai ta yi tsarki to abin da ake nufi anan shine sai ta gama wannan hailan da take yi bayan ta gama ta sake wani hailan sabo ba wannan wanda tayi wanda ba wanda aka siyi ta cikin ba in ta sake wani ta tsarkaka nan ma tayi wani hailan tayi tsarki to idan ya ga dama a wannan lokacin sai ya sake ta in yana so sannan kuma kafin nan kafin ya shafe ta wato ma na bi sadu da ita ba ya sake ta tana cikin haila to zai dawo da ita in ya dawo da ita ta karasa wannan hailan ta yi wani hailan ta tsarkaka kafin ya sadu da ita sai ya sake ta to wannan sakin shine sake na sunna haka ake so yi shine hadisin ya ci gaba da ga mana cewa fatilka iddatun wannan shine yadda ake yi daga nan sai ta kirga iddanta daga wannan lokacin na kwanakin da za ta yi na kafin ta yi wani aure salasu ta kuro ɗin nan to anan shine yace kama amarallahu azza wa jalla kamar yadda Allah ya umurni haka za a yi to saboda haka haka ake yi idan mutum zai saki mace ba haka kawai ranka ya baci dare daya ka zo ka gaje na sake ki ka ce ka sake ta ba musulunci ya tsara halin da ya kamata ka bi kafin ka sake ta shine lafazin hadisin ya ga mana cewa har sai ta yi wani hailan na daban ta fuskanci wata haila ta yi ta gama banda wannan hailan da aka sake ta a cikin ta yi wani sabon haila ta gama shi tukunna sannan wani lafazin aka ce za a irga wannan sakin a matsayin saki wannan sakin da aka mata a cikin jinin ɗaya kenan in bi ta bai taba mata ba to an samu ɗaya sannan yana so ya sake ta kuma in ta gama jinin ta yi kama wannan jinin ta yi wani jinin ta gama ya sake ta da sun zama biyu kenan yanzu yawa wannan ɗayan yana ciki sannan jamhur na malamai duka sun tafi anan sun ce haka abin yake in banda ibnu taymiya da ibnu qayyim ba su ne suka ce ibnu qayyim ya kawo sosai ma a cikin wani littafinsa cewa su kam suna da ja anan cewar wannan sakin ba za a irga shi ba ya zama lagau haka suka ce za a yasar da shi suka ce amma dai jamhur mazahibul arba'a da muke bi imam malik imam shafi imam ahmad bin hanbal da abu hanifa da sauran malamai duk sun tafi akan cewar wannan sakin da yayi mata tana cikin hailan nan ya zama daya yana nan a cikin saki sannan kuma yana so daga bayan ya sake sakanta bayan ta gama haila to saki na biyu kenan to shi kenan sai shi sanna abdullahi kuma sun yi tawilin wannan wajen suka ce wai fa husibat min talaqi hadin nan wai ba maganar annabi bane sallallahu alaihi wasallam wai maganar sahabi ne to amma dai jamhur sun tafi akan cewa eh lalle wannan sakin ya zauna sai sanna abdullahi ya dawo da wannan matan sannan kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi kamar yadda muka sani Qur'ani ya ga mana cewa ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul idda cewar kaga magana kamar ana yi da annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam amma da mu ake gayawa cewar idan ba za mu saki mata to ku sake su lokacin da ya kamata su fara iddan su ga lokacin idda ga lokacin da za su gama idda sannan a kiyaye iddan a irga ga yanda abun yake ba haka kawai mutum ya saki mace ba to ina ga zamu zauna a cikin maganar sakin nan anan zamu kwana insha Allah idan mun zo zamu yi magana akan hadisin Fatima bintu Qais wanda mijinta ya sake ta saki uku mu jiya ya maganar saki uku yake kuma zamu yi magana akan saki ɗaya ko biyu shi yasa Qur'ani ya ga mana cewa fatalliquhunna lidatina wasallu wa taqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna kaga yanzu in ya saki mata sai ya ce wai tattaro kayan ki na baki minti kaza ki tattare ki fita ba za ka kore ta ba ai baka ji ba aka ce la tukhrijuhunna min buyutihinna kar ku kore su daga cikin gidajen su kar ku ce maza ku fita a'a sai dai sun aka ta wani mummuna aiki sun kawo ta alfasha cikin gidan to nan ne za a kore su amma haka kawai ba za a kore mace ba a saki daya ko saki na biyu na uku ne an yi to nan kan an gama shine wannan hadisin zamu karanta a gaba insha Allah zamu tsaya nan abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah akwai mai tambaya sai babu kuma sai
نعم عليكم السلام نعم 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 tambayan da ake yi a cikin shekara azumi nawa ake yi banda azumin farilla na watan Ramadan to akwai azumomi da musulunci ya tsara wanda ake so mutum yayi a cikin shekara farko dai yanzu kaga muna cikin watan Muharram din nan ana yin azumin tasu'a da na ashura ranan 8 ga watan Muharram da kuma ranan 9 ga wata Annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo garin Madina ya samu Yahudawa suna yin azumin ranan 9 ga wata suka ce a wannan ranan ne Allah ya tseratar da Annabi Musa alaihi salam daga sharrin Fir'auna sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mu muka fi su cancanta da Musa saboda haka sai ya azumci 9 ga watan Muharram sannan ya ce Allah ya kai shi badi zai azumci 8 din da kuma 9 din ga watan Muharram ne kuma Allah bai nuna masa badin ba to saboda haka sai ake yin azumin wannan na tasu'a da ashura sannan ana yin azumin ranar arfa wanda ya wuce ba da dadewa din nan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka azumi ranar arfa shine ranar shi ma ranar ga wata ne ko tara ga watan Zulhijja idan kai wannan azumin Allah zai gafarta maka zunubanka na shekarar da ta wuce da kuma shekarar da za a shiga ana so azumin ranar arfa sannan ana yin azumin sita shawwal bayan an yi azumin watan ramadan ana yin guda shida na bayan watan ramadan din wanda imam malik dai ya ce ma maka ruhi ne a cikin mazhabansa amma dai azumi ne mai kyau wanda ake so a yi shi shima na sita shawwal sannan ana yin azumin nisfu sha'ban wanda ake yi na rabin watan sha'bana sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan watannin dai idan ka lissafa daga Rajab Sha'ban Ramadan din nan an ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi da yawa a ciki azumin watan Rajab da azumin watan Sha'ban sai tana Aisha tace bata ga wani wata da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin azumi da yawa a ciki ma kaman wato Sha'ban ba in banda Ramadan ne yake azumtansa duka amma dai bayan azumin watan duka amma dai yana yin azumi da yawa a ciki saboda haka ana yin na watan Rajab ana yin na watan Sha'ban sannan ana yin 10 na farko na watan Zulhijja din nan guda 10 nan ko guda 9 nan ana azumtan su suma sannan ana yin azumin Litinin da Alhamis wannan azumin ana son sa sannan ana yin azumi guda 3 a kowane wata sannan ma malamai sun ce musamman ayyamul bidi 13 14 15 na kowane wata ana so ayi wannan azumomin waɗannan dai duk azumin nawafil ne da ake so mutum yayi a takaice insha Allah na'am na'am eh shi tasu ana yin sa ne ranar 8 ga wata
ajura kuma ka yi
ranar 8 ya ne ne kam abu yake 9 da 10 ne yawa na bada ne ai yawa tasu a 9 ne ai yawa tasu a 9 ne ashura kuma 10 yawa ranan 9 ga wata ne ranan 10 ga wata eh kwana biyu eh cikin wannan wata da muke ciki ake ranan 9 ga wata ranan 10 ga wata sannan ni sallallahu alaihi wasallam ya ce za a wasu a iyali ranan 10 ga wata din yawa ya zama mutun ya canje miyar da ake yi a gida in an samu dama ranan 10 ga wata da insha Allah alhamdulillah a wala da na'am
shi ne mutane mun ke
can
dika da
na'am
eh sunan sai da mata abinan yayi wata kyautatawa sai doki mai sunan kakarka
na'am na'am eh haka
ne shi kaka ji doki ji ka ko ka ji ka ji zo tuka kaka
na'am eh haka ne ake na'am eh za ka iya yi saboda misali mutum ne ake minsa azumin watan ramadan bai biya ba sai kuma ga sita shawwal to malamai su ce zai iya yin sita shawwal ne yawa ba za a cin da shi yana da lokaci lokacinsa zai wuce saboda haka zai iya yi daga baya kuma ramadan kan zai kafin ramadan ya dawo ake so ya biya saboda haka waɗannan azumomin ko da ana bin ka azumi za ka yi irin yanzu wanda za a yi na tasu'a da ashura din ko baka samu damar rama azumin da ake bin ka za ka yi wannan azumin na tasu'a da ashura ko kuma azumin sita shawwal na'am alhamdulillah. Amana addu'a
sallallahu alaihi wa sallam.